music of house songs.com.
Alhaji Amina ga garkwai kwaya
haba
dan ta ka a lafiya dan Musa wadan mu sabaci a baro kasa komai zai yin kabar gajere ba.